Arya ƙaryan kasafin kuɗin na naira biliyan 242.4 ne, wanda a ciki za a ware kuɗaɗen da za a yi zaɓen shekara 2019 da su.
INEC total sum 189,207,544,893
naira. A nan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ne ke bada bayanin kasafin, inda ya ce hukumar zaɓe za ta samu naira biliyan 189 domin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa.
Office of the National Security Advisor total amount 4,281,500,000 naira.
Ya ce ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar tsaro zai samu naira biliyan 4.2 domin inganta tsaro musamman a lokutan zaɓen.
DSS total amount 12,213,282,455 naira.
Ita ma hukumar tsaro ta farin kaya DSS za ta samu naira biliyan 12.2.
NSDDC total amount 3,573,534,500 naira.
Hukumar sa kai ta 'yan banga wato civil defense su ma za a ba su naira biliyan 3.5.
Nigeria Police Force total amount 30,541,317,432 naira.
Hukumar 'yan sanda kuma naira biliyan 30.5, in ji shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. A wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin za a taɓo ayyuka da dama, kamar yadda Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani.
Wani abu da aka yi bayani ne president ya kama yana sa a gyara waɗansu abubuwa, misali kamar Mambila project. Yana da muhimmanci hanyar shekaru wacce gwamnati ta kasa yi shekara wajen 10-20 kula magana Mambila ɗin, amma Allah ya sa president Buhari yanzu ya kawo magana hada wutan nan ta Mambila. Saboda haka duk wani haɗin kai za mu iya yi, za mu yi, mu ga cewa abin da ake buƙata ya yiwu. Abubuwa ne da yawa kowa da ɓangaren kwamitinsa, amma dai muna fatan alheri kuma wani abu ci gaba ne mu a gare mu. Gwamnatin nan tana aikace-aikacen nan, tana ɓangaren hanyoyi. Budget ɗin waccan gwamnati biliyan 28 ma aka taɓa yi a 2014, muna cin wannan gwamnatin. President Buhari yanzu budget ɗinsa na hanyoyi kawai ya tashi tun daga 200 billion na 2016 ko kuma 2017 yanzu 300 billion, 2018 yanzu is over almost 500 billion.
Shi ma Senator Abu Ibrahim ya tsokace akan kasafin.
Na tabbata ko za a muhawara kila su tun da sai an kai mu kwamitoci, tun da naga ana ce police na son kaza, INEC za a ba su kaza da sauransu. To sai aka kai mu kwamitoci, ina ganin wannan ma ba za a yi shi ba kila sai mun dawo hutu.
Shugaba Buhari ya ba da shawarar yin amfani da wannan ƙwaje-ƙwajen kasafin domin a gyara gibi da za a samu a kasafin kuɗin bana, saboda a ci gaba da yin sabbin ayyuka. Sannan in an samu ragowa za a sa su a kasafin kuɗin shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.